Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Niger za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugabannin jam'iyyar Republican su janye ƙudurin dokar kiwon lafiya da ke cike da sarƙaƙiya. Ana dab da kada ƙuri'a a kai jiya Juma'a biyo bayan tabbatar da cewa ba za a sami isassun ƙuri'un da ake buƙata na soke dokar ba. Trump ya ce, "Mun kusa saura ƙiris mu amince da ƙudurin dokar da za ta maye gurbin ɓangarorin dokar kiwon lafiya ta tsohon shugaban ƙasar Barack Obama wanda ya kafa shekaru 7 da suka shige." Kakakin Majalisa Paul Ryan ya yi iyakar iyawa domin ganin ƙudurin dokar ya samu goyon baya, sai dai koma bayan da aka samu jiya Juma'an ya zama wata ishara gare shi da kuma shugaba Trump. Wani nazari da ofishin kasafin kuɗi ya gudanar ba tare da kula da bambancin siyasa ba, ya yi kiyasin cewa sabuwar dokar da aka yi ƙoƙarin kafawa za ta tilasta sama da Amurkawa miliyan 20 rasa inshorar kiwon lafiya cikin shekaru 10 masu zuwa. 'Yan jam'iyyar Republican dai basu goyi bayan rahoton ofishin kasafin kuɗin ba, sai dai basu bayyana yadda tsarin nasu zai yi aiki ba. Wani rahoton binciken ra'ayoyin jama'a da kamfanin dillancin labarai na Reuters da kuma Ipsos suka fitar jiya Juma'a ya nuna kimanin rabin Amurkawa da suka manyanta sun hakikanta cewa ƙudurin na jam'iyyar Republican ba zai inganta tsarin inshora da ake da shi a halin yanzu ba. Da alamar kusoshin Majalisar Dokokin Amurka sun fara cacar baki da juna dangane da dakatar da binciken da suka gudanar kan zargin Rasha da aka yi da yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar da aka gudana a shekara ta 2016. Na baya-bayan nan ya shafi dakatar da sauraron bahasi a bainin jama'a da zai shafi manyan jami'an leƙen asiri. Shugaban kwamitin ayyukan leƙen asirin jam'iyyar Republican Davis Nunes ya sanar da haka jiya Juma'a, ya kuma bayyana cewa ɗaukar wannan mataki ya zama wajibi domin a iya samun cikakken bayani daga daraktan hukumar binciken manyan laifuka FBI da kuma na cibiyar tsaron ƙasa. Sanar da canjin ya janyo suka daga 'yan jam'iyyar Democrat a majalisa, waɗanda suka ja hankali da cewa daraktan hukumar FBI James Comey da takwaransa na NSA Admiral Mike Rogers sun riga sun ba da bahasi ranar Litinin da ta gabata. Yayin sauraron bahasin, Comey ya ba da tabbaci karan farko cewa jami'an hukumar suna gudanar da bincike ko akwai wata alaƙa tsakanin tawagar kamfen shugaba Donald Trump da Rasha. Rasha dai ta yi ta musanta sashen hukumomin leƙen asirin Amurka cewa ta yi katsalandan a zaben da nufin yin tasiri game da wanda zai lashe zaben shugaban ƙasa. Bayan koma bayan yunkurin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na tabbatar da Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ya sake gamuwa da cikas. Ɗan majalisa Dino Malaye ya ƙara fayyace matsayin majalisa kan mataimakin shugaban hukumar. A cikin hirarsu da wakilin Nasiru Adamu Elikaya, Malaye ya bayyana cewa rashin cancanta ne ya sa majalisa bata amince da zaɓen Magu ba, bisa ga cewarsa yanzu babu sauran damar bashi wannan muƙami.
Maganin Magu ya koma sai da ayi mana Allah ya isa. Ba za ma iya kawo shi ba. A cikin dokanmu section 131 na rules na Senate, ya ce in aka kawo mutum ya appearing a plenary, aka reject nashi ko aka accept nashi, clerk na National Assembly yin yayi communication da shugaban kasa, ba za a iya dawo da shi ba.
Malaye dai ya ce baya cikin masu hamayya ta kowane bangare da shugaba Buhari.
Zabe na da nazu Buhari a rana ɗaya za a yi. Amma na burnawa campaign din na ringa yawo ja a zuwa a jaha da Buhari. Buhari babanmu ne, mun yarda da shi kuma muna bin shi. Ina son Allah ya shi kuma ba zan yarda da Buhari ba. Ba zan danna goyon bayan shi. shi ba, amma kawai dai gaskiya ce mutum ko dan gidan Buhari ne ko dan cikin Buhari ne, naga yayi abin da bai kamata ba zan fito in fada, kuma wannan shine ainihin so. In baka son Buhari shine zaka ga gaskiya kuma kake fada.
Ya ce Hamid Ali na custom bai dace da zama kan mukamin ba, shi kuma Magu ya kasa amsa tambayoyin majalisar baya ga rahoton hukumar DSS.
Na duba CV nashi, ya ce shi accountant ne, kuma aka zo aka tambaye shi kudaden da kai yanzu ka kwato daga wurin barayi da sauran wanda suka sace kudin gwamnati nawa ne, ya kasa amsawa, ya ce sai ya koma gida, sai ya je ya duba takarda, to nawa ya rage, ya kasa tambayoyin da aka yi mishi gaba daya ko daya ba wanda ya amsa a ciki wallahi.
In za a tuna duk da rashin tantance Magu, ya ce ba zai kasa gwiwa ba wajen aiki,
ba wani dan bokon da zai tsaya ya ce ya cuci Najeriya, ya dauki kudin jama'a a ce za a bar shi, sai dai ba mu sani ba, ba sani ba sabo.
Rahoton Nasiru Adamu Ilkaya daga Abuja, Najeriya. A jamhuriyar Nijar, wata kotu ta ba da belin fararen hula kimanin 11 galibin su kusoshin jam'iyyun adawa da gwamnatin kasar ta zarga da yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a watan Disamba shekara ta 2015. Da yake zantawa da wakilin Musulun Mummuni Barma, lauyan da ke kare su Mai Ali Kardi, ya bayyana cewa ba kamshin gaskiya a galibin laifuffukan da ake zargin su da aikatawa.
Wannan mutanen daga ranar yau za su koma gidansu, kai yau da dare ma ba sa kwana ba a can gidan kaso. Kuna tune lokacin da aka fara wannan kama-kama, mun ce ma 'yan jarida a ganin mu wannan mutanen da ba su yi ba laifi, tunda wanda ba shi da makami, wanda ba shi da hujja da soji a ne zai yi jujjumici, laifin da aka ce sun yi jujjumici ya yi nazari. Yace shi bai gani ba a cikin laifin da aka zarge su, rabin dai ba su yi su ba.
Ya zuwa yanzu suwa ne ne waɗanda wannan matakin kotun ya shafa?
Da kwai wannan da ake ce ma civil, wannan da wannan deputotin su biyu an saka su, kuma har da wannan duwaniye su uku su ma an saka su. Har ma bari in gaya muku wannan maciyayin wanda aka kama shi, wannan na daji wannan da bai taɓa zuwa ya mai, aka ce an zarge shi da wannan kudeta, shi ma a yau ya cikin mutanen wannan da aka saka.
Ya zuwa yanzu an wanke su ne kwata-kwata ko kuwa an ba da belinsu ne har zuwa gaba?
Ka san hali yanzu ba mu shiga ba nazarin duka takardodin abin da jujin bincike ya haɗi. Mu dai takardar da muka samu an ce non lieu partiel, a turanci an ce non lieu partiel kama rabin laifin an hudda, amma da kwai sauran laifika da ba su kan wannan za a musu shari'a. Amma mu muna gaugawa mu san menene laifika wannan, tunda a wajenmu tunda aka fara binciken wannan dai mu gani ba wata hujja cewa da ku hannu suke wannan magana.
Lauya Ali Kadri, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban dubatan ma'aikatan jinya za su fita a duk faɗin ƙasashen Afirka 13 domin yi wa sama da ƙananan yara ƙasa da shekaru 5,116,000 rigakafin shan inna. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sama da ma'aikatan sa kai 190,000 ne da za su taka da'ira ko kuma tafiya a keke za su shiga gida-gida a dukkan birane da garuruwa da kuma ƙauyukan ƙasashen 14. Wannan ne karin wato aikin rigakafin mafi girma da za a gudana a Afirka, wanda za a fara daga yau 25 ga watan Maris zuwa 28 ga wata. Daraktan yaƙi da ciwon shan inna a hukumar lafiya ta duniya, Michael Zafran, ya ce tilas ne a yi wa ƙananan yara rigakafi a cikin ƙanƙanin lokaci domin kare su daga cuta a nahiyar baki ɗaya. A watan Agusta shekara ta 2016, ƙananan yara hudu suka gurgunce ta dalilin kamuwa da cutar shan inna a jihar Borno, arewa maso yammacin Najeriya, inda ƙungiyar Boko Haram ta shafa shekaru tana kai hare-hare. Wannan ne karo na farko a cikin sama da shekaru biyu da aka samu ɓullar cutar shan inna a nahiyar Afirka. Gwamnatocin yankin Tafkin Chadi sun ayyana dokar ta ɓaci ta kiwon lafiya, aka kuma gudanar da rigakafi. Zaftan ya ce ba a sake samun ɓullar ciwon shan inna ba tun daga waɗanda aka samu a ranar 21 ga watan Agustan bara.
So, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
mun maka gahawa da shayi
la ai ko kaji na dauka bani ma abi eh muke
eh adisi muke
wallahi da dadi wake
za mu je Kano
yawa
muna gaida Hausawa
Hausawa
haka yake to da fata an tashi lafiya
haka
Usman te ina da mu faro
to ai Alhaji ina ga karai tuya a manta da albasa gaskiya ka bullo ta cikin gidanmu
abin da ya kamata
ki yawa kaga ga malam can yana abun nan gobe gobe ne
gobe gobe yana yau da idan ka ci
eh au
asabar ne asabar ce
lalle kida kai gadi lalle a Kano muke
agumel goje
agumel muke zamu angwanci to gaskiya faro da shi
eh razan kana da kad da sarfilu kake
eh yawa
to ai ni ban ma ga sunan amaryar ba
eh ai sarfilu
ne ke naga kaman ka rubuta ba
eh ka san abun da yake faruwa dama da GSC nake cewa nace to karfa a zo a ji kunya a zo mu gama bayani a tafi ba sarfilu ba mu cewa gida congrats ba
shine
eh sunanta Zainab uba Alhassan baba
to
eh sunan amaryar tasu
amaryar sarfilu Hashim
gumal yawa amaryar sarfilu
ya ne fita daga cikin layin gora yake
Allah ya mutu
ba za mu rika ce masa goro ba
cewa zake azumin bana ba shi a kidan tashi gari ya waye sai dai zuwa eh
ya mazazu
waye da waye
eh mazazu
yawa wai ba a kama su na
eh to amma dai mun san su dai ko ba a kama su
mun san su
to ga dan ban gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka nan zuwa ga masu sauraron mu irin su wato Aminu Mai Shayi da Malam Haruna Minister sai Aminu Driver Mota da Muhammad Edodo sai Ogazi Doka Punta tare da Umaru Miro Driver Mota sai Malam Uba Makeri da Tukura Makanikin Keke sai Mai Unguwa Sale Yaro tare da Mamuda Mai Sai da Magani tare da ta Sarabi mai kayan miya dukkan su a garin Garba Shede da ke jihar Taraba da fatan kuna nan lafiya kalau. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Aliyu mai adashe unguwar Rimi a Jos Jihar Plateau da iyalansa da fatan suna nan lafiya haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Sani Ahmed Raymond Toro sai Alhaji Abbas Garba Idris Director General na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tarayya Abuja da iyalansa dan bangaisuwa zuwa ga Shamsuddin Musa na Banking Guarantee Trust Bank wato GT Bank a Bauchi sai Komodo Muhammad Lawal Barau mai retire tare da iyalansa Abuja babban birnin tarayya muna mika dan bangaisuwa zuwa ga Alhaji Sadiq Wushishi sai Al Mustafa Haji Sufi tare da Murtala dan Kanawa Garko sai Bashir Bala kan Kamba manajin director Bagari Suites Hotel dake Bauchi muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Hajiya Jummai Apo tare da Mansur Muhammad Gagarawa da kuma Lawal dan Gambo Gagarawa a jahar Tarawa to a jahar Jigawa kenan da fatan kuna nan lafiya dambin gaisuwa zuwa ga iyalan Abdulrahman dan Malam dan Madamin Daura muna taya su muna auren ƴaƴan su wato da Muktar da Mansur da kuma Amin dan Madami da ake yau rana Asabar dinna a garin Daura da fata Allah ya sanya alheri dan bangaisuwa zuwa ga Muhammad dan Dattijo sai Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a Bauchin Yakubu sai Babu John Kabawa shi ma unguwar Karofin Madaki tare da Ibrahim Jibrin Karaye sai Dr. Adamu Isa Wafa kanan Dabo dan bangaisuwa zuwa ga Bala Dairo Hassan muna taya shi muna auren sa da ake shirin yi amma shi sai a mako na sama wato Saudat MS Aliyu Allah ubangiji ya nuna mana dan bangai Gaisuwa zuwa ga Alhaji Jalo Ibrahim Gani Sarkin Zangon Dukku SA Special Duties na Gwamnan Jihar Gombe tare da iyalansa da fatan kuna nan lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Jamilu Abdu Guyaba sai Dukko Buba Bukuim a Jihar Zamfara ga gaisuwar taziya zuwa ga Alhaji Sani Dahiru Yaka sai game da rasuwar matarsa wato Hajiya Hadiza Allah ubangiji ya ji kanta da rahama ya sa ta huta muna mika gaisuwa zuwa ga Saminu Rabuwa da radio sai dole da burai yankin karamar kuma dare zuwa jihar Bauchi sai Ado mai chemist a birnin Kudu jihar Jigawa sai gaisuwar Rabi na Madi Shargalle ma da wakin sirka jihar Katsina tare da Muhammad Sabo Tracking Gear da jihar Bauchi a ƙarshe sai Alhaji Garba Aliyu dan Buram din Jalam da fatan kuna nan lafiya
to ni ma dai zan faro ne da mika sakon fatan alheri na abari ya huce na nadin sarauta ne wannan malam Iro wani malam Shitu Isa Iboli wanda ake nada shi yau dinnan shi ma dagaci a doguwar faddama a Mina a Najeriya kenan jihar Neja kenan to sai mu ce Allah ya taya riko kuma ba da nasara
amin
yawa to sai mu shiga ciki inda zan fara da kasan kullun an saba joni ni
akwai majalisar
Facebook
yan majalisa bare ya huce a Facebook
to zan fara da Ali Biki sai kuma Zubairu Abubakar da kuma Babujiram sai Muhammadu Nazifi Abubakar sai kuma wanda yake da suna Hadi Isa sai Abdulhamid Adam Kununi sai gaisuwar fata alheri ga Khadija S Abubakar sai Jafar Al-Kasim sai kuma wani Jafar Abu Saim Jibia haka kuma gaisuwar fata alherin dai ta abar ya huce zuwa ga Goni M Muhammad Nagirina sai kuma Mansur Lawal Wagina sai Jidda Muhammadu gaisuwar fata alheri zuwa ga Umaru Sani Ulala da kuma Muhammadu Bello Aisha Sulaiman Ningi da Usaini Saina Akuriya sai Usmani Iro Malam Pijeni sai Saadu Saidi Yalwa daga gaisuwar fata alheri zuwa ga Hassan na Hussein Muhammad da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Muhammad na Bagara sai Saifullahi Habib da Dauda Haruna sai Munira Ibrahim Wandali a Jamhuriyar Niger sai gaisuwar fata alheri ga Abdullahi Muhammad da Musaiba Adam Idris sai Bello Aliyu Haruna takardar da take hannuna wanda dan na kusa inji mu
haka
mu ji yau akwai gaisuwar fata alheri daga Ibrahim Muhammad Kalari sai kuma Shamawilu Kodai da kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga Said Said Yalwagagi sai Muhammad Jatakori da Magaran a Jamhuriyar Niger sai Aminu Baga Baga sai karshe gaisuwa ta musamman ta fatan alheri ga Sarkin Baduko da kuma Sarkin Ungwali a Kaduna a Najeriya Malam Iro ka san fatin da ka sa mun ka san mai kana shikenan
shikenan. Wannan Zabiya ce da kanta.
Ai fa lalle
ka. Helen Mele Zabiyar kasar Eritrea.
Eh wato akwai wani yare da zaka ga ya mun karan farko ina da mutane a nan sashen da suke wannan bangarori. Amma kuma ban taba jin sunan yaren ba cikin iko
Allah. Ba ka taba ji ba.
Wallahi.
Tigriginya.
Tigriginya.
Harshen da take wannan waka da
shi
haka.
Eh inda dai amharin ne sai ka ji na dan wani dan maka kuri in ce maka Better sab salam na irin wani irin na dan san wani abu din nan da zan gaida da mutane
ka san sashin su suna da har suna wajen kusan hudu da ce ko da yake uku ne Afan Oromo
eh na san wannan
yawa sai Amhari
eh Amhari shine wannan yanzu da na dan yaro ka dan
na gaisuwa yaro ka dan
iya nan na iya fa
sai kuma Tigriginya
to shine dai gaskiya
wanda kuke jin wakar ta
yanzu eh yau sai da na ji can ni sai in ce zan fada a ce da wata yare ake wani yare ake wannan yace da Amhari ne ake Tigriginya
Tigriginya
to nagode da karuwa
haka eh wannan labari ne kace zaka ba mu
eh wannan kan sai an yi fasara ma bayan an gama ina ga
to
saboda wani ne fa wai aka aika mu wani baba Sama'ila ne ya aiko da labari cewa turanci manya wato wai wani bawan Allah ne fa shi yana tunanin ya iya turanci ne to shi dai ba turanci ingantaccen ba ba kuma irin wanda ake cewa pidgin ba wato broken english din nan ba shi bane shi nashi ne wannan yayi fada ne wai da yan yamuri da wani yamuri suka caka mai a kasuwa suka yi fada aka raba su amma shi bai hakura da fadin nan ba shine wata rana kawai yayi wata kwana wai sai ya ga yamurin kawai ya ci kwalar yamurin nan yana cin kwalarsa irin tunda yamuri kaga ba Hausa yake ji ba irin ya mai turanci shine yake cewa way today you are thousand is full eh dubun shi yau wato ta cika yace I am searching you since that day ranan nake neman ka even yesterday ko jiya I saw you in the stomach of market na ganka a cikin kasuwa you drink the corner ka sha kwana when you saw me da ka ganni I tried to drink your head ne kokarin shawo kanka but I didn't see you till today sai yau na ganka kenan ya ki kamuwa ranar yace I drinking yato ya sha alwashi kenan cewa if I see you I will drink your medicine wato zai sha kuma sai yayi maganin shi kenan to shine yana cikin haka sai ga irin yan bautar kasar nan yazo zai raba su irin ina irin kakka raba mu ne cewa hey Mr. Man don't divide us irin kakka raba mu because the reason is once there was once upon a time hajifa I am sitting under the tree drinking a shadow this man I was only minding my own business this man come and kill me with slap kai ba kaji to turanci shine wannan mai labari yace wai wannan shine turanci manya
eh gaskiya turanci manya
to ka san abin da yasa har nace zan faɗi labarin ya hakuri da yasa nace zan faɗi labarin da ya turo saboda akwai wani abu mai muhimmanci wurin alfahari da yaranka wanda yaranka ne na uwa
haka
kai Hausa kai ina murin ya ga dama ya fahimta in bai ga dama ba dai wani zai zo fasara masa in baka iya ba saboda yaranka yana da muhimmanci ai
amma watakila yana so koyo nuna cewa iya turanci
eh to shine ai barazana ka gani
shine
ai barazana kuma ta ja yana
da wannan sai ka duba kamar Facebook ko irin su kaga yadda wasu suke turanci sai ka ce ka wannan eh don Allah dana ba ku rika rubuta da
Hausa
wannan ai abun kunya ne ma a ce mu
shine
amma da gaske ba zaka ga mutu ya dage wa yana rubuta
yana shi sai ake irin wayannan rubutan zolayar bandariya din saboda akwai da gaske yana faruwa to da fatan zamu ci gaba da riko hannu babyu gashi a bari ya huce da Hausa muke ta karanto shi muke ta yin shirye shirin kuma
kware da gaske
kuma gashi
ko zamu yi
turanci manya to da fatan malam Ibrahim don't drink your head
don't drink shadow
don't drink shadow don't drink kwana in abari ya huce please
ma sauraro sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana a madadin
ni Usman Ahmad Kabara
Ibrahim Alfa Ahmad ke cewa bari mu kyale ku da wakan nan ta zuwa Kano
wanda musamman zan jijjiga kai da kai
akwai wani tauraro sama yana yalki Ya haske duk duniya a ina yake a Najeriya Ibro Ibro sunansa Ibro ko ina ana sansa dan kana wa baban kana wa zikan kana wa Ibro anan Sudan min sansa anan Sudan min sansa anan Sudan min sansa ni husainu asmarawi soyayya tsafita ta sani ina waka domin na gode sanan na san kowa ya sani ina waka ta ina rawani ibana gaba da mutane kuma bani da laifi da kowa
madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice
ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta buƙaci ofishin jakadancin ta a kasashen duniya su tantance kungiyoyin da ya kamata a ƙara bincike kansu idan suka nemi takardun visa an kuma umarci ofisoshin jakadancin Amurka a kasashen ƙetare su rika bincika shafunan sadarwa masu neman visa da ake zaton suna da alaka da ƴan ta'adda ko kuma waɗanda suke yankunan da ke ƙarƙashin ƙungiyar IS sakonnin da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya aika sun umarci ofishin jakadanci wato ofisoshin jakadancin su samar da tawagar tsaro da na leƙen asiri da za ta tsara matakan ƙara sa ido kafin mutane su tashi zuwa Amurka Ko da kuwa mai neman takardar bisan ya cika dukkan sharuɗan mutanen da suka fada ƙarƙashin wannan sharuɗi za su fuskanci ƙarin bincike da zai ma kai ga yiwuwar hana su takardar bisa. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugabannin jam'iyyar Republican su janye ƙudurin dokar kiwon lafiya da ke cike da sarƙaƙiya ana dab da kaɗa ƙuri'a a kai jiya Juma'a biyo bayan tabbatar da cewa ba za a sami isassun ƙuri'un da ake buƙata na soke dokar ba. Trump ya ce mun kasa wato mun kusa saura kiris mu amince da kudurin dokar da za ta maye gurbin bangarorin dokar kiwon lafiya da tsohon shugaban kasar Barack Obama ya kafa shekaru 7 da suka shige.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.